الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 16 ga watan Juma'a da akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 29 ga watan 12 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidhi na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai rakatan fajr a ina ya dace a yi su? To, kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida yake yin rakatan fajr. Gane ku? A gida yake yin su, don haka sunna ne yin su a gida tare da halaccin yin su a masallaci. Idan baka samu kai a gida, to idan ka je masallaci za ka yi su, amma in har so samu ne mutum ya yi su a gida, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi su ne a gida. Hadisi ne sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya rakatul fajr yakan yi kishingide, ma'ana ya dan kwanta ya dan samu nishadi kafin lokacin sallah yayi. Da haka wannan kishingide in har da sauran lokaci, wasu malamai suna ganin cewa sunna ne mutum ya yi, domin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadithul Anbiya, muna cikin babi na 50, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayani game da banu Isra'il. A darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda yake fada zakarun nara wan naqusa fa zakaru li yahuda wan nasara fa umira biladun an yashfa al adana wa an yutira al iqama. Anas Allah ya yadda shi yake fada yace sahabbai sun ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuta da karaurawa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci su domin wace hanya ya dace a ce an bi domin sanar da jama'a lokacin sallah ya shiga, wanda wannan yana nuna mana kwatanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'i yake dangane da umarnin da Allah ya masa wa shawirhum fil amr. To shine manzana sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa wace hanya ya kamata mu bi domin sanar da jama'a lokacin sallah ya shiga. Wasu suka ba da shawarar cewa idan lokacin sallah yayi to ai ya kamata a hura wuta hayaki ya tashi, idan jama'a suka hango wannan hayaki za su yi sani su tabbatar da cewa lokacin sallah ya shiga, kamar yadda su ɗan mishan suke yi. To wannan al'amari bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu sai suka ba da shawarar cewa to me zai hana wato a kada karaurawa, wanda in an ce annaqus shine karaurawa, kamar yadda a wata riwaya shine albuq, ma'ana kamar wani kallo wani kaho ne da su Yahudawa suke busawa idan lokacin ibadar su yayi. Wannan shi ma bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda su waɗannan jama'a ko mu ce waɗannan jama'u Yahudawa da ɗan musha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowane hali fama yake ya saba musu, kamar yadda su kansu sun san da haka. Su da kansu suke fada suka ce wannan mutumin baya barin wani al'amari daga cikin al'amuran mu face sai ya saba mana, don haka saba ma waɗannan jama'u Yahudawa da ƴan mushan ko mu ce duk wani kafiri, wannan wajibi ne akan mu ne, duk wani abin da yake banta da kafirai to dole mu saba musu. Kwaikwayansu haramu ne, saboda shi kwaikwayo ko da baka faɗa ba da harshenka na faɗa da harshenka na hali kana nuna cewa wannan wanda kake kwaikwaya ya fi ka ci gaba ya fi ka wayewa, wanda kuma kwaikwayar mutum wannan yana gadar da ƙaunar shi, saboda duk wanda kake kwaikwayen shi to wani abu na ƙaunar san shi da ƙaunar shi sai ya shiga zuciyarka, shi kuma ƙaunar duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala haramu ne, kamar yadda Allah ya faɗa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula al-aya. To shi yasa da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shawarwari guda biyu, cewa in lokacin sallah yayi a hura wuta hayaki ya tashi, duk wanda ya hango wannan hayaki zai san da cewa lokacin sallah yayi, ko kuma a busa wato shine kahu kamar yadda yahudu suke busawa dukkan wannan bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tashi akan haka kamar yadda yake cikin hadisi to sai wani daga cikin sahabbansa shine Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbi Allah ya kara masa yadda sai yayi mafalikin wani mutum yana dauke da naqus an gane ko wannan karaurawa da shi irin wannan kahona yahud shine al-buq sai yake tambayar shi yake cewa kana sayar da waɗannan abubuwa ne yace masa kwarai in ka saya me zaka yi da su sai yace a domin mu ringa sanar da jama'a cewa lokacin sallah yayi mu kada wannan karaurawa ko mu busa wannan kaho domin sanar da jama'a lokacin sallah yayi sai yace masa shin kana buƙatar na nuna maka abin da yafi wannan alkhairi yace masa kwarai sai janyo shi yace to idan lokacin sallah yayi ka daga muryarka ka faɗa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya karantar da shi lafuzza na kiran sallah tun daga farko har zuwa ƙarshe sannan sai ya ce masa kuma idan sallah ta yanzunta ma'ana za ku tada sallah ka faɗa ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya karantar da shi lafazin iqama har zuwa ƙarshe wannan sahabi Allah ya kara masa yadda da aka wayi gari kai tsaye sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin mafarkin da yayi manzon Allah sai yake farin ciki yana murna yake cewa inna hala ru'ya haq yace wallahi wannan mafarki na ka mafarki ne na gaskiya manzon Allah sai yace masa je kaka koyar da Bilal wannan kalimomi da ka gansu a mafarki manzon Allah yace je kaka lakanta ma Bilal domin yafi ka dadin murya kuma yafi ka daukaka murya wanda a karkashin wannan malamai suka ce an so ga ladani ya zamanto yana da kwarin murya wanda muryar shi za ta je nesa kuma ya zamanto yana da dadin murya shine yace fa innahu andamin ka sautan wa arfa au kama qala Bilal Allah ya kara masa yadda ko mu ce Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbihi yaje ya karantar da Bilal waɗannan kalmomi da ya gani a mafarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce sa Bilal Allah ya kara masa yadda da lokacin sallah yayi ya hau guri wanda yake madaukaki ya fara wannan kiran sallah Umar Allah ya kara masa yadda da ya ji wannan kalmomi kai tsaye Umar sai ya fito a gaggauce yana janye da mayafinsa sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah wallahi waɗannan kalmomi da Bilal yake yi yace wallahi na yi mafarkinsu manzon Allah ya ƙara godiya da ya bude jinjinawa ga ubangijinsa domin Allah ya nuna mana menene mafita an samu hanyar da za a ringa sanar da jama'a wato shigar lokacin sallah idan yayi to wanda wannan shine asali game da kiran sallah to shine anan yace fa umira bilalun an yashfa al adana sai aka umarci Bilal wato ya biyanta kalimomi na kiran sallah kowace kalima ya faɗe ta sau biyu misali Allahu akbar Allahu akbar wannan a matsayin kalima guda take idan za a maimaita ta Allahu akbar Allahu akbar sannan ashhadu an la ilaha illallah sau biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu hayya ala salah sau biyu, hayya alal falah sau biyu, Allahu akbar Allahu akbar sau biyu, sannan karshe kuma la ilaha illallah sau daya. To shi farkon shine ake kira tarbi, an gane ko at-tarbi, ma'ana hudintawa kenan, Allahu akbar Allahu akbar. Kaga biyu kenan, Allahu akbar Allahu akbar. To wannan a hadisin Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbihi shine yazo da tarbi yin kenan Allahu akbar sau hudu a farko. Amma hadisin Abu Mahzura Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi kiran sallah farko Allahu akbar sau biyu ake yi, kamar yadda a littattafan Malikiya ke haka. An gane ku, sai dai akwai tarji. Menene at-tarji? Idan ka ce ashhadu an ka ce Allahu akbar Allahu akbar, sannan sai ka sadda muryarka ƙasa, sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah, sannan sai mutum ya dawo ya ɗaukaka muryarsa da ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah. To wannan shine yazo a hadisin Abu Mahzura kamar yadda hadisin yake cikin Sahihu Muslim. To amma shi wannan na tarbi wanda zaka yi Allahu akbar Allahu akbar sau hudu a farko, shi wannan ba magana tarji, kana faɗar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah. To shine anan yace fa umira bilalun, sai aka umarci Bilal an yashfa al azana, wato ya biyanta kalimomi na kiran sallah, wa an yukira al iqama, ya yi iqama mara. Idan aka ce al witr shine mara, abinda ba shi da dan uwa, kamar yadda yake cikin wata riwaya, illa al iqama ay illa kad qamati sala fa innaha marratan. An gane ko? Ita iqama kenan kowace kalimar ta sau daya ake yi, Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah kad qamati salatu kad qamati salah. Ita sau biyu ake yin ta kamar yadda nassi ne. Karshe kuma la ilaha illallah, wannan sau daya ake yin ta. Ash-shahid anan kenan malam ya zo da wannan hadisi domin wuta da ƙararrawa da aka ambata aiki ne wanda yake na su banu Isra'il, ma'ana Yahudu, kamar yadda ya gabata. Kenan za mu tashi hadisi na gaba. Hadisi na gaba shi ne hadisin Masruq ibn al-Ajda, Allah ya ji kansa, daga malumarsa ita ce Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara mata yadda, take faɗa, wato daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda yake faɗa, kanat takrahu an yaj'ala al-musalli yadahu fi khasiratihi. Wato Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana kyamar mai sallah, wato ya dora hannunsa akan tsatso. An gane ko? Fi anan bi ma'ana ala ay ala khasiratihi, mutum ya dora hannunsa akan tsatso haka. Aisha Allah ya kara mata yadda tana kyamar mai sallah yayi haka. Me yasa? Wata kulu tana cewa innal yahuda taf'aluhu, domin Yahudawa su ne suke haka a cikin ibadarsu. Idan suna sallar su, Yahudu sukan dora hannu a kan tsatso. To shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani anil takhassur, shi ne ma'ana dora hannu a kan tsatso a cikin sallah. Don haka yana daga cikin abubuwan da aka karhanta, sai dai idan mutum ya yi sallah ba ta ɓaci ba, sai dai ya kwaikwayi Yahudu, kwaikwayinsu ko haramun ne, kenan yin hakan haramun ne. na mutum ya dora hannunsa akan tsatso a cikin sallah. Kaga wannan yana ƙara fa’idantar da mu saba ma Yahudawa da ‘yan mushan da duk wani kafiri game da abin da yake banta da su, domin wannan aiki ne na Yahudu a cikin ibadarsu. In suna sallah sukan dora hannunsu akan tsatso. Idan aka ce al-khasr shine ma’ana tsatso, kenan at-takhassur dora hannu akan tsatso. Shine malam yake faɗa, yace taba'ahu shu'batu anil a'mash, wato shu'ba ibn al-hajjaj ya ma sufyan ibn uyayna mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga al-a'mash shine sulaiman ibn mihran al-kahili al-kufi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa innama ajalukum fi ajali man khala min al-umami ma baina salati al-asri ila maghribi shams. Manzon Allah yake cewa ku san da cewa kadai ajalinku, idan an danganta shi ga ajalin waɗanda suka wuce na al’ummu, to tamkar abin da yake tsakanin sallah ta la'asar ne zuwa faduwar rana. Tamkar daga sallah ta la'asar zuwa faduwar rana, idan ka ɗauka yadda wato al’ummun da suka gabata sai ka ɗauke su gaba ɗaya tun farkon safiya ne, farkon safiya ku shi ne ketowar alfajir har izuwa sallah ta la'asar, kenan wannan gaba ɗaya zamani ne wanda ya riga ya tafi. Kenan menene ya rage? Abin da ya rage shi ne daga bayan sallah ta la'asar izuwa faduwar rana, abin da ya rage kawai a ƙarshe. Wanda kuma yana daga cikin ma'anar haka kasancewar ita wannan al'umma, al'umma ce wadda take da ƙarancin shekaru sabani ga al'ummun da suka gabata. Al'ummun da suka gabata mutum yakan yi shekaru ɗaruruwa, to amma kasancewar mu galibin shekarun wannan al'umma abinda ke tsakanin 60 zuwa 70, an gane ko? Amma kaɗan suna ƙetarawa. To don haka gaba ɗayan dai kamar misali lamarin duniya gaba ɗayan shi abinda ya rage game da ita wannan al'umma kamar daga bayan la'asar ne zuwa wato faduwar rana. Idan ka ɗauki abinda ke tsakanin la'asar zuwa faduwar rana, amma lokacin da lokacin yake da tsawo kamar misali a yanayinmu a nan kamar lokacin rani, gaye shi ka samu awa uku. Idan aka yi la'asar ƙarfe 4, kaga akwai lokacin da magariba ta kan kai ƙarfe 7, to idan ka ɗauka duka awa nawa ne? Awa uku. Amma a irin wannan lokaci na sanyi, gaba ɗaya abin da yake tsakanin la'asar da faduwar rana bai wuce awa 2. Domin idan ka ɗauka kwanakin baya, ƙarfe nawa duka ake sallar magariba? Baya ma kai ƙarfe 6, 6 ma ba ta cika ake yi, to duka kwata-kwata baya wuce awa 2. To shi ne sai yake faɗa, sai ya ce wa inna ma masalukum wa masalul yahudi wan nasara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku san da cewa misalinku da misalin wato Yahudawa da ‘yan mushan. Manzon Allah ya ce ka rajuli nista'amala ummalan. Manzon Allah ya ce kamar mutum ne wanda ya ɗauki wato leburori aiki, ya sa su aiki suka yi jinga, kaza nake buƙata ku yi mun. lafazin ummal jam'i ne na amil, in aka ce amil ma'ana labor kenan ma'aikaci wanda aka dauke shi ne yayi aiki a biya shi ladansa. Shine yace kusan da cewa kadai misalin ku da misalin Yahudawa da ƴan mishan kamar misalin mutumin da ya dauki wato ma'aikata aiki idan sun gama ya biya su. Faqala sai yace da su man ya amadu li ila nisfin nahari ala qiratin qirati. Shi wannan mutumin da zai dauki ma'aikata aiki sai ya jinga da su yace da su wa zai yadda a cikin ku yayi mun aiki tun daga farar safiya har zuwa rabin yini akan qirati guda. Idan aka ce qirat wani yanki ne wanda yake na dukiya, an gane ku, yanki ne wanda yake na dukiya, kamar misali akan wani yanki na dukiya, misali a ce sun yi jinga wa zai mun aiki tun da safe har zuwa rabin yini ma'ana akan jika guda. Fa'amilatil yahudu ila nisfin nahari ala qiratin qiratin. Yahudawa sai suka yadda suka amince suka ce za su yi masa aiki zuwa rabin yini akan wato qirati ɗaya, kowa a bashi qirati guda. Idan aka ce rabin yini shine lokacin da rana ta kai tsakiya kenan za ta karkata zuwa yamma. Suka yarda suka amince. Thumma qala, sannan sai ya faɗa sai ya ce man ya amalu li min nisfin nahari ila salati al-asri ala qiratin qiratin. Yace a cikin ku wane ne zai mun aiki daga rabin yini zuwa sallah ta al-asr shima akan qirati guda, daga sallah ta az-zuhr kenan daga rabin yini zuwa kenan sallah ta al-asr shima za a bashi qirati guda, misali za a bashi jika guda. Fa amilatin nasara min nisfin nahari ila salati al-asri ala qiratin qiratin. Wato ƴan mushan sai suka yadda suka amince suka ce za su yi aiki kuma suka yi daga rabin yini zuwa sallah ta al-asr akan qirati ɗaya, cewa su ma za a ba su kamar misali jika jika. Thumma qala, sannan sai ya faɗa sai ya ce man ya amalu li min salati al-asr ila maghribi shams ala qiratayni qiratayni. Wane ne zai mun aiki daga sallah ta al-asr zuwa faduwar rana shi kuma za a bashi qirati biyu, kowa za a bashi qirati biyu kenan linkin abinda aka ba wadancan, kuma daga sallah ta al-asr kenan zuwa faduwar rana. Maza Allah sai ya ce ala ku saurara, fa antumul ladina ya'maluna min salati al-asr ila maghribi shamsi ala qiratayni qiratayni. Kusan da cewa ku ne wanda kuka yarda kuka amince cewa za ku yi aiki daga sallah ta al-asr zuwa faduwar rana akan qirati biyu ku al'ummata. Ala lakumul ajru marrataini, maza Allah ya ce ku saurara, lada kuke da shi linki biyu a gun ubangijinku subhanahu wa ta'ala, ku ladan ku linki biyu ne. Faghadibatil yahudu wan nasara, yahudawa da ƴan mushan sai suka yi fushi saboda hasada da keta da gunewa. Faƙalu suka ce nahanu aktharu amala, mu muka fi su yawa ga aiki, mun fi su yawaita aiki, wa aqallu ata'an, kuma mu zamanto mafi karanci a wajen kyauta, a wajen bada lada. Mun yi aiki tun farar safiya zuwa gushewar rana, mu ko mun yi aiki tun daga gushewar rana har zuwa sallah ta al-asr a ba mu jika jika, kuma su daga bayan la'asar zuwa magariba su yi aiki kuma a ba su jika biyu. Suka ce yaya haka? قال الله ubangiji mai girma da daukaka sai ya fada sai yace hal zalamtukum min haqqikum shay'an shin wai na zalunci na tauye muku wani abu daga cikin haƙinku qalula suka ce a ya ubangijin mu baka tauye mana komai na haƙinmu domin jingace muka yi kuma aikin nan mun yi shi akan yarjejeniya mu muka yarda muka amince za mu yi qala sai ubangiji ta'ala yace fa innahu fadli udihi man shi'tu wannan kyauta ta ci wanda nake bayar da ita ga wanda na so daga cikin bayina kyauta ta ce wanda nake bayar da ita ga wanda na so daga cikin bayina wanda wannan yana nuna mana fadla ta wannan al'umma al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam cika makin al'ummu al'ummar da tafi kowace al'umma daraja da kima da martaba a gun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala yayyabo da jinjinawa akan mu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ita ce al'umma wadda take zababba fiyayyar al'umma adilar al'umma wadda za ta yi shaida ga annabawan Allah a ranar kiyama cewa sun isar ma mutanen su sakon da Allah ya turo su da shi mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai shaida akan mu kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance ku ne fiyayyar al'umma wanda wannan nasi ne na alqur'ani yake nuna mana wannan al'umma ita ce fiyayyar al'umma a baya ba a yi wata al'umma wadda ta kai darajarta da matsayinta a gun Allah subhanahu wa ta'ala to kaga anan kasancewar aikin mu aiki ne dan kadan domin a gaba da ta gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin mu yace kamar daga bayan la'asar ne ajalin mu zuwa kenan faduwar rana ga karancin shekaru amma ga lada mai yawa shi yasa Allah ya mana kyautar wani dare daren da Allah bai ba al'umman da suka gabata shine daren Lailatul Qadr wanda in Allah ya maka dace da ibada a wannan dare to matsayin ibada ta shekara 80 da kusan uku take Lailatul Qadr khairun min alf shahr to dan haka wannan hadisi malan ya zo da shi domin yana bayani game da Yahudawa da ƴan mushangaye dai yadda suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dora musu aiki sun yi kuma ga abin da ya ba su mu da muka yi daga bayan la'asar zuwa faduwar rana kuma ga abin da Allah ya ba mu linkin abin da ya ba su wanda wannan hadisi yana daga cikin ƙarin abin da yake karantar da mu in zaka dauki lebura aiki ya kamata farko ku dandance ku yi jinga da shi dan kada wata ƙura ta biyo baya a samu ja'in ja Allahumma sai dai in ya kasance aiki ne wanda yake sananne a garin a al'adar a yankin an san duk wanda yayi kaza daga lokaci kaza zuwa kaza kaza ne ake bashi to in dai abu ne wanda yake sananne to wannan ba sai kun yi shiga ba yana gama aiki sai ka dauki abinda yake na haƙƙin shi ka bashi in ko ya kasance bako ne bai san ba yadda ake a wannan yanki to ya kamata tun farko a sanar da shi leburanci dai kaza ne ake ba mutun abu ne kuma a gaya masa wuni ga farkon sa kuma ƙarshen sa ga ya Allahumma anan sai in ka tabbata shi wannan lebura da ka dauke shi aiki zaka bashi fiye da abinda yake na haƙƙin sa to wannan ba sai ka fada masa a farko ba an gane ko misali shi ka ake ba mutum kai ko kana neman ka kyautata masa zaka bashi ko 300 ko shi ka biyu to wannan ba sai ka fada masa ba amma na ga abinda ake ba mutum a farko in ba ku yi jinga ba to in ya gama aiki yace kaza za a bashi to wannan dole ka bashi haƙƙin shi in dai ba ku yi jinga ba in ku ya yanka ma abin da ya wuce hankali sai ka ce masa to mu dawo mu tambaya waɗanda suke masana masu aikin yau da gobe idan mutum ya yi aiki gwalgwado kaza nawa ne ya kamata a bashi na haƙƙin shi in ya yanka ma abin da ya wuce haƙƙin shi ko kuma lokacin da ka bashi sai ka lura da huskar shi in kaga akwai farin ciki da jin daɗi to ka tabbata abin da yake na haƙƙin shi ka bashi amma idan kaga ya ɗaure huska kenan ka tabbata ko bai nuna ba wani murna da jin daɗi to ka tabbata abin da ka bashi bai gamsar da shi ba kenan sai ka yi ƙoƙari ka cika masa haƙƙinsa Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi huska daga fuskar mutum ake gane yanayin da yake ciki na jin daɗi ko rashin jin daɗi shi yasa a nan Ubangiji ta'ala ya ce wane ne zai mun aiki a cikinku daga safiya zuwa tsakiyar yini akan kenan kiraɗi suka yarda suka amincewa za su yi kenan ya kamata ya zamanto tun farko mutum ya san menene haƙƙinsa shi ma'aikaci idan za a ɗauke shi shi yasa ai galibi in za a zo za a ɗauki ma'aikaci sai an ba shi takardu a nuna masa ga dokoki ga sharuɗa ga kuma abin da ake buƙata kuma ga abin da yake na albashin shi in ya yarda ya amince ya sa hannu shine anan Ubangiji ta'ala ya ce da su wai shin na tauye muku wani abu na haƙƙinku suka ce a'a ya ce to fa innahu fadli u'tihi man shi'tu wannan lada da na ba su linki biyu Ubangiji ta'ala ya ce fadla ta ce wadda nake bayar da ita ga wanda na so daga cikin bayina shine ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake fada naji Umar Allah ya kara masa yadda na fada qatalallahu fulanan Umar yace Allah ya la'anci wani alam ya alam annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala wai shin bai san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudawa hurrimat alaihim ash-shuhum domin an haramta musu kitse fajammaluha suka ringa narkar da kitsan faba'uha suke sayar da shi kuma su ci kudin malan na fada Jabir da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda sun yi ma Umar wato mutaba'ar riwaya sun yi ma Abdullahi dan Abbas wato mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga manzon sun yi ma Umar wato mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisi yana bayani game da Yahudawa shine kenan munasabar zawwa da shi a ƙarƙashin wannan babe Umar Allah ya ƙara masa yadda wato ya la'anci wani mutum sai dai kasancewar wato la'antar ainihin wani mutum wannan akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi hani na ka ayyana mutum ka la'anci shi ka ce Allah ya la'anci wani ko da kafiri ne an gane ko domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al'umuru bil khawati al'amurra ana la'akari da abinda mutum ya cika domin kasancewar akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa la'antar su saboda wani ta'addanci da suka yi akan musulunci da musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa alkanuti ya ringa kama sunayen su ɗaya bayan ɗaya manzon Allah yana la'antar su take yanke sako ya zo daga gun Allah subhanahu wata'ala takon sakon da ke taka masa burki Ubangiji ta'ala ya ce laisa laka minal amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun wannan lamari Allah ya ce ba naka bane, baka da komai a cikin wannan lamari. Lamari ne wanda yake na Allah, in ya ga damar karɓar tubansu zai ganar da su tuba, su tuba ya karɓa. Aw yu'adhibuhum, ko kuma Allah ya azabtar da su idan ya ga damar azabtar da su. Fa innahum zalimun, lalle su dai azzalamai ne, sun zalunci kawunansu. Waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa kama sunayensu yana la'antar su, kowane ɗaya daga cikinsu sai da ya musulunta ya kyautata musuluncin shi. To don haka sai dai kawai a dunkule za ka iya la'antar masu abu kaza, masu aikata kaza, Allah ya la'ance su. Kamar yadda Allah ya faɗa, ala la'anatullahi ala zalim, la'antar Allah ta tabbata akan azzaliman. Za ka iya cewa Allah ya la'anci azzaliman, Allah ya la'anci Yahudu, Allah ya la'anci ‘yan mushar, amma na ka ayyana mutum ka la'ance shi, to wannan bai dace ba. To Umar Allah ya ƙara masa yadda da ya la'anci wannan mutumin ya ce qatalallahu fulanan, Allah ya la'anci wani, sai ya ce alam ya alam, wai shin bai san da cewa ba lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala, ya faɗa ya ce la'anallahu alyahuda, Allah ya la'anci yahudawa. Menene sababin abinda ya janyo musu wannan la'anta, ma'ana manzon Allah ya tsine musu albarka? Sai ya ce hurrimat alaihim shuhum, an haramta musu kitse, domin kakansu annabi Yaqubu alaihi salam shi ya haramta ma kansa kitse, wanda kuma alkawali ne tsakanin shi da ubangijin shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, kullu ba'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura. Kamar yadda kuma a can yace wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufr wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw ila hawaya aw makhtalata bi adhm ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. To Allah ya haramta musu cin kitse, me za a yi saboda hila shine wayo da dabara na su halatta ma kansu abinda Allah ya haramta musu wannan kitse, sai su tara shi sai su narkar da shi. Idan suka narkar da shi fa ba'uha, sai su sayar da wannan kitse kuma su ci kuɗin. Wanda sababin wannan hadisi tambaya ne aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi bayanin cewa Allah ya haramta ma mu'minai wasu abubuwa da ya zano a cikin su, manzon Allah sai ya ce wal maita, da mushi. Sahabai sai suka ce ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maita, ya manzon Allah ba mu labari game da kitsan mushi? Fa inna ha tuɗula biha suhun, domin akan shafi jiragen ruwa idan an sassaka jirgi na ruwa, domin ai daman jirgi na ruwa kwalo-kwalo icce ne. To wannan sai a shafe shi da mai kitse, idan aka shafe shi ruwa bai ya ratsawa ya yi gaugawar riɗewa, domin in aka shafe shi da mai ya sha mai, to ko da an zuba ruwa a cikin shi bai ya ratsa shi ya yi gaugawar riɗewa. Yanzu misali idan ka ɗauka kamar abubuwan da ake sassaƙawa na itace, kamar misali akushi na abinci da ake, kaga shafe shi ake da mai. Kamar yanzu misali allo da ake rubutu, kaga ai mai ake shafe shi da shi, wanda in an shafe shi da wannan mai ya ratsa shi, to wankewa da ake yau da gobe baya tasiri iccen ya riɓe. To shine suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullahi, ba mu labari game da kitsan mushe, domin mukan yi amfani da shi, mukan shafi jiragen ruwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna musu hakan haramun ne, domin ainihin kitsan najasa ne, najasa ko Allah ya haramta ta. To a lokacin da manzon Allah sai ya ce qatalallahu alyahuda, إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها ثم باؤوها فأكلوا ثمنها أو كما قال maza Allah yace Allah ya la'anci Yahudu yayin da Allah ya haramta musu kitse sai suke narkar da wannan kitse su sayar da shi kuma su ci kudin to dan haka wannan yana nuna mana haramcin hila wayo domin mutum ya halitta ma kansa abinda Allah ya haramta wanda wannan kuma sana'a ce ta Yahudu duk abinda Allah ya haramta to a matsayinka na mumini ka taka burki iya inda aka tsaida ka karka kewayo ta wata hanya ka yi wani wayo da dabara domin halitta ma kanka wannan abu kamar yadda sana'a ce ta Yahuda Allah ya haramta musu kamin kifi a ranar Asabar shaytani ya zo ya yi musu wasi-wasi ya yi musu wahayinsa cewa to tunda an hana ku kama kifi ranar Asabar ranar Juma'a da yamma ku je ku saka fatsarku idan kifi ya fada cikin fatsar ranar Lahadi da sassafe kuna zawwa kenan kawai kwasa za ku yi kaga Allah ya haramta musu amma yaya akai shaytani ya musu wahayin shi ya koya musu wayo da dabara yadda za su halitta ma kansu abinda Allah ya haramta shi yasa irin waɗannan hiyalkin Ibnu al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Igafatul Lahfan amma sayyidi shaytan ya ambata irin waɗannan hiyalkin ma'ana wayo da dabara na mutum ya halitta ma kansa abinda Allah ya haramta wanda sana'a ce ta Yahudu shi ne a takaice malin ya zo mana da wannan hadisi wanda kamar misali yadda za ka ga irin waɗannan abubuwa da yawa kamar yadda tsari ne wanda yake na bankuna a yau bankuna waɗanda suke masu mu'amala da kuɗin ruwa za ka ga abinda gashi haramun ne to amma sai a kewayo ta wata hanya yanzu misali ai abu ne wanda yake karara na a baka rancen miliyan ɗaya a ce za ka dawo da miliyan ɗaya da jikka ɗari da sai suka ce to a yanzu misali ba dai gida kake buƙatar fili kake buƙatar ka saya ko menene je ka nemo fili wanda ya maka da kai da mai filin ku yi ciniki idan ya sayar maka da wannan fili misali miliyan ɗaya to ka zo mu za mu danka masa wannan miliyan ɗaya mu ku za mu ringa cirewa daga cikin albashinka kenan za mu ɗau miliyan ɗaya da ɗari ɗaya ko miliyan ɗaya da ɗari biyu wai su ne za su sayi wannan filin in ya so kuma su ringa cirewa daga kuɗinka to a nan menene aka yi miliyan ɗaya ce aka ranta maka wata koma miliyan ɗaya da ɗari biyu domin ita banki ai ba tashi sayin fili ba ta yi kamar misali mutum ya zo da kaya ne na sayarwa ni ina buƙatar kayan amma ba ni da kuɗin da zan saya sai in ce wani da Allah sai wannan kayan sai shi jika goma ni in wata ya mutu zan baka jika goma sha biyu kaga a nan tamkar na ce karanta min jika goma zan baka jika goma sha biyu to akwai irin waɗannan wayo da suke yi da dabara su kewayo su kewaya su kewayo domin halitta wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a cikin mu'amalolinsu da yawa akwai haka sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa balli huwa anni walau aya manzon Allah ya ce ku isar da saƙon ubangijinku a madadina walau aya manzon Allah ya ce ko da aya ɗaya ce an gane ko da aya ɗaya ce manzon Allah ya ce ku isar da saƙon ubangijina an gane ku isar da saƙon ubangijinku a madadina domin ni ne ya turo da wannan saƙo to manzon Allah ya ce ku isar ko da aya ɗaya ce me yake nihi da ko da aya ɗaya ce koda mas'ala ɗaya ce ta addini in dai ka fahimce ta ka tabbata haka ce to yi ƙoƙari ka isar ma wanda bai sani ba duk abin da ka ji na karantarwar addini yi ƙoƙari ka isar ma wanda bai sani ba koda aya ɗaya ce wanda in aka ce aya ainihi alama ce wadda take rabe wani zance da ya gabata game da wanda ya biyo baya, kamar yadda in ka dauki tsari na Alkur'ani ai kowanne akwai kan aya, an gane ko akwai aya wadda ta rabe ayar ta gabata kinan zancen da ya gabata da wanda zai biyo baya. Sannan kuma akan ce aya game da wani abu wanda ya kai matukar mamaki, an gane ko abinda ya kai matukar mamaki, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna ma annabi Ibrahim alayhi salam yadda ya kira yadda matacci, da kuma wannan mutumin wanda yana cikin wucewa yaya da zango Allah ya karɓi rayuwarsa, wanda bayan shekara 100 Ubangiji ta'ala ya farkar da shi, da ya ce wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, da ya ce wannan da ya ce masa aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista 100 amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Ash-shahidi yace dan mu sanya ka aya ci ga mutane, idan aka ce aya yana daukan ma'anar abun mamaki, abin da ya kai matuka a wajen mamaki. Shekara 100 yayi a mace Allah ya rayar da shi, kuma abincinsa da abin shansa bai canza ba, wanda kaga wannan abun mamaki ne, wanda abinci wani ba ma ya kwana ba, ƴan awoyi idan ya samu su ya canza, to amma sai gaya abincinsa shekara 100 bai canza ba, kuma ga jakinsa Ubangiji ta'ala ya raye da jakin. Sannan kuma yana aya tana daukan ma'anar alama, alama wadda za ta nuna maka wani abu, kamar yadda annabi Zakariya alaihi salam ya roki Ubangijinsa ya sanya masa alamar da za ta nuna cewa matarsa ta dau ciki, qala rabbi ji'alli aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza, a can cikin suratu maryam thalatha layalin sawiya. To dan haka shine anan wato muzala sallallahu alaihi wasallam yace ku isar da sakon ubangijinku a madadina walau aya, koda aya yace, ma'ana abinda ka sanar da abinda kai sani ka fahimta, maza Allah yace ka sanar da shi. Sai yace wa hadithu an bani isra'ila wala haraj, maza Allah yace ku bada labari game da banu isra'il wala haraj, maza Allah yace babu wani daifi, ma'ana babu wani kunci kenan, kar ku damu. To tare da cewa kamar yadda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake faɗa, yake cewa abu ne sananne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba yadda za a yi ya halitta mana cewa mu bada labari wanda yake na ƙarya, don haka yace ma'anar hadisin duk abin da kuka tabbata ba ƙarya bane na labaru wanda yazo daga banu Isra'ila, to ba laifi kuna iya bada labari da shi, an gane ko, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, idan ahlul kitabi Yahudawa da ƴan mushan suka ba ku labari, kar ku gasgata su, kada ku ƙaryata su. Kenan kar mu gasgata su in labarin ba mu da dalilin da ya gasgata wannan labari daga cikin Alkur'ani, kuma kada mu ƙaryata su in wannan labari nasu bai ci karo da abin da ya zo na Alkur'ani, amma in mun tabbata zahirin abin ƙarya ne ya ci karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, kenan wannan kai tsaye ana iya ganewa. Dan haka kenan kar ku samu wani kunci a cikin zukatanku game da bada labari game da abin da ya zo daga banu Isra'il, amma ku tabbata abin da za ku faɗa ya zamanto gaskiya ne, kamar yadda al-Imamu Malik Allah ya ji kansa shi yana faɗa, wato yana cewa kenan bada labari game da abin da ya zo daga banu Isra'il wannan al'amari ne wanda yake mai kyau, amma abin da an tabbata gaskiya ne, amma duk abin da aka san da cewa ƙarya ce suka kirkira to wannan bai ya halatta mutum ya bada labari kamar yadda sun kirkira abubuwa da dama sun kimsa a cikin littafin su sabanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar sun shafe abinda Allah ya saukar sun kirkiri ƙarya da kansu suka sa a cikin littafin shi ne ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj sai ya ce wa man kazaba alayya duk wanda ya yi mun ƙarya manzon Allah ya ce muta'ammidan da ganganci falya tabawwa a maka'adahu fin nar wato ya kama mazauninsa a gidan wuta kenan wannan jumla ce insha'iyya amma ma'anarta kabariya ne ma'ana tuntuni ya kama mazauninsa a wuta duk mutumin da ya yi mun ƙarya da gangan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya shine ka kirkira abinda bai faɗa ba ka faɗa ko kuma abinda ka san ba haka bane kirkirawa akai kuma kai ka zo ka faɗa dan haka duk abinda zaka faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to ka tabbata haka ne hadisi ne sahihi an gane ko duk abinda bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to in ka faɗa ka bayyana ma mutane hukuncin abin dan haka kasancewar abinda ba ka da tabbas sai dai ka ce an faɗa cewa manzon Allah ya ce kaza an ce manzon Allah ya ce kaza kaga cewa an ce kaza ai ba yana nuna cewa ka yarda da cewa ya faɗa kenan hadisin da baka san martabar shi baka san darajar shi ba ya inganta ko bai inganta ba sai ka ce an dai rawaito ko an hakaito ko an faɗa cewa manzon Allah ya ce kaza amma duk abin da ya inganta ka san tabbas ne sai ka ce manzon Allah ya ce kaza in ko ka san hukuncin hadisin kamar yadda malamai masana suka ma hadisin hukunci to a ƙarshe sai ka bayyana musu martabar hadisin hadisin nan ga matsayin shi hadisi ne ga ifi kamar yadda malamai suka faɗa in kana sane da illolin da malamai suka raunana hadisin to ka ambata saboda dalili kaza wannan hadisi aka raunana shi to dan haka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya babban laifi ne daga cikin manyan laifuka sai dai akwai wasu jama'a sune karramiya mabiyan Muhammad ibn Karram wato su sun halatta cewa ka kirkiri hadisi ka ce manzon Allah ya ce kaza in dai a fuskar kwadaitarwa ne da tsawatarwa da ƙara ma mutane kuzari akan ibada suka ce ba laifi kana iya kirkiro hadisin ƙarya ka ce manzon Allah ya ce kaza saboda tsabar jahilci suka ce a wannan wai al-kazibu lahu ne la kaziba alaihi wai kayi ƙarya ne saboda shi domin rayar da sunnar shi a ba kayi kirkire ƙarya bane akan shi domin ka ruguza abin da yazo da shi alawai suka ce wannan tsabar jahilci ne wata jama'a ce mabiyan Muhammad ibn Karram sune ake kiran su karramiya inda suka ce kwadaitarwa ne da tsawatarwa da ƙara ma mutane himma da kuzari akan ibada suka ce ba laifi ana iya kirkiran hadisi a ce manzon Allah ya ce kaza shi yasa ai suka kirkira hadisai waɗanda suke na ƙarya sun wuce a lissafa shine lokacin da wannan Nuhu ibn Abi Maryam shine ya kirkira ma kowace sura ta Al-Qur'ani tun daga Fatiha har Nas ya kirkira hadisi na ƙarya cewa in ka karanta wannan sura kana da lada kaza Allah zai maka kaza Allah zai maka kaza lokacin da ya tuba shi da kanshi ya faɗa cewa shi ya kirkira waɗannan hadisai ya dangana su zuwa ga Abdullahi dan Abbas idan ka dauki irin wannan littafi wannan dan juzu'i bugun zaria an gane ko wannan mai irin rubutu namu zaka samu irin wa'annan a karkashin kowace sura zaka gani an kirkiro hadisi cewa wannan sura in mutum ya karanta ta yana da kaza na lada abun Allah subhanahu wa ta'ala to wannan marwayci Nuhu ibn Abi Maryam shi ya kirkira waɗannan hadisai hadisai ne wanda yake na ƙarya da ya tuba ya bayyana cewa shi yayi wannan ta'addanci shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana kashedi da barazana yace duk wanda yayi mun ƙarya da gangan to falli ya tabawwa maka adahu minan nar ya kama mazaunin sa a gidan wuta ma'ana tuntuni ya kama mazaunin sa a wuta shi yasa a wata riwaya yace innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahdi faman kadhaba alayya muta'ammidan falli ya tabawwa maka adahu minan nar sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal yahuda wan nasara lalle yahudawa da ƴan mushan manzon Allah yace la yasbiquna ba sa rina hurhura ma'ana ba sa rina kansu idan hurhura ta fito kuma ba sa rina gemu manzon Allah yace fa khalifuhum kusaba musu ku saba musu ku mu'minai manzon Allah yace ku rina hurhura idan ta mamaye kanku haka ta mamaye gemun ku manzon Allah yace ku rina ta to dan haka rina hurhura bai ci karo da hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi hani akan tsige hurhura wannan shi ma haramun ne baya halatta to sai dai wajen rinin dole a nisanci baki launi baki dole a nisanta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar da yake Makka da yaki an zo masa da mahaifin Abu Bakar Allah ya kara masa yadda shine Usman Abu Quhafa kansa yayi fari fat da gemun sa manzo Allah sai ya ce wannan dattijo ku je ku rina masa hurhuran shi amma ku nisanci baki manzo Allah yace wajen ne buhu sawada kuni san ta shiga baki kar ku rina masa da baki domin akwai hadisai ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke tabbatar da haramcin rina hurhura da launi wanda yake baki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi yake cewa wasu mutane a ƙarshen zamani zasu zo zasu ringa rina hurhura sai yadda ka san kamar misali makwalkwatan kurciya baki kirin haka za su ringa rinawa manzo Allah ya ce la yajiduna rihal janna kwata kwata ba za su ji kanshin aljanna akwai hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da harancin rina hurhura da baki illa kasancewar wasu daga cikin malamai sun bambanta cewa ga maza ne ya zama haramun mata suna iya rinawa da baki domin ado ne za su ma mazansu amma babu dalilin da ya bambanta maza Allah ya ce a nisanci baki don haka a nan sai dai mutum ya rina kamar da lalle ko kuma abinda ake kiran shi baba shi ne alkatim saboda abubuwa ne na rini shi ja yake badawa an gane ko kuma ja wanda yake ya dan sa duhu amma ba baki ba ne to don haka lalle shi ne ake rina hurhura da shi ta yi ja da ɗan yi duhu ko kuma wato baba da duk abin da yayi kama da haka wannan misali ne amma duk abin da zai sa rinin yayi baki wannan haramu ne baya halatta shine a nan manzon Allah ya ce ku saba musu kaga rinin hurhura sunna ne an gane ku sunna ne ba a buƙatar mumini idan hurhura ta hada gashin shi gaba daya kina wannan ana maganar ga wanda hurhura ta zamanto ita ce mafi yawa game da bakin gashi to wannan mutum sai ya rina shine yace fa khalifuhum manzon Allah yace ku saba musu kaga wannan duka yana daga cikin dalilan da yake nuna mana duk abin da yake banta da yahudawa da ƴan mushan da duk wani kafiri to haramun ne musulmi yayi koyi da su hadisi na karshe a baban hadisin wato al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yake fada Jundub ibn Abdullah ya ba mu labari fi hadhal masjidi a wannan masallaci an gane ko a wannan masallaci kenan masallacin da shi al-Hasan al-Basri yake ciki a wannan lokaci shine yake ba labari yake ba almajiransa labari yace Jundub ibn Abdullah Al-Bajali Allah ya kara masa yadda yace a wannan masallaci ya bamu labari ya bamu labari wa ma nasina munzu haddathana yace wallahi tun lokacin da ya bamu wannan labari yace har yau ba mu manta shi ba kenan yana nuna mun kiyaye wannan labari mun haddace shi sai yace kuma wa ma nakhsha an yakuna jundubun kadhaba alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba ma jin tsoron jundun ya kirkiri ƙarya ya danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sahabbai sun san hadarin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yace ba wanda muke tuhuma a cikin sahabbai yace wallahi ba ma jin tsoron cewa jundun ya kirkiri ƙarya ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun a cikin wanda ke gabaninku na al'ummu akwai wani mutum bihi jurhun wanda rauni ya same shi rauni ne aka yi masa a hannu fajasi'a sai kashin hakuri yayi raki saboda raɗaɗin wannan rauni fa akhadha sikinan sai ya dau wata wuka mai kaifi fa hazzabi ha ya dahu sai ya cire hannun gaba daya fa ma raqa addamu hatta mata jini da ya ringa tsiyaya bai tsaya ba har sai da Allah ya masa rasuwa gaba ɗayan jini jikin shi ya tarare fa ma raqa bihi fa ma raqa addamu hatta mata jini bai tsaya ba har sai da Allah ya masa rasuwa a sababin yanke hannunsa dai qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala sai ya faɗa sai ya ce badarani abdi bi nafsihi bawana ya riga yini game da kashe kansa ubangiji ta'ala ya ce haramtu alaihi aljanna don haka na haramta masa aljanna bayani akan wannan hadisi insha Allah zai zo a darasi na gaba dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك